أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 17 cikin darussan 18 cikin darussan wannan littafi 20 kamar yadda Allah ya bamu iko muka faro ya Allah kai muke roƙa kai mana arzikin fada aikatawa da bayani ka abin da ke shine daidai sabanin haka kuma Allah shi kare mu muna cikin kafiyatul ta'in ko na ta'un ko kai to haun ne to na'am jeje wani baiti kafiyatul ha ko to sana ko non bismillahir rahmanir rahim sana ka arfi zahri ba karahun nada ورأيو من استهدى ورأيو من استهدى باسمته اهتدى ثنا أمتو da yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkato zuwa ga bayi kowa yabon shi ke yi kowa yana fadan sa ne rikyawawan alheri ka arfi zahari to karkatowun shi ka arfi zahari yayi kama da kamshin nan na fure arf shine kamshi daga wannan ne aka samu wancan littafin shadal arf shadal arf watan tashin kamshin turare ya wazo bakarahun nada wanda ruwa annada ruwa raba ne asalin nada qaturun nada wa balis sada to nan yana nufin matsar ne wanda ruwan sama ba karahu yayi sammu ko zubo yayi sammu ko wajen zubo mishi in an ce ba kara yana da ma'ana ma hadatha bukuratan abin da ya faru da sassafe watan yanda yabon manzo sallallahu alaihi wasallam ya karkato kaman fure kaman kamshin fure ne da ya karkato cikin jama'a ya karkato tun daga saman bishiya har zuwa ƙasa sai ya zama ya yaɗa cikin mutane ba karahun nada wanda wannan kamshi din ruwan sama ya zubo mishi da sassafe kaga shi kamshin zai mene zai yi ƙasa ne ga baki da cikin mutane sannan wahadada ra'ayu manista hada manista hada bi ismatihi ko kuma ka ce wa ra'ayu manista hada ihtada bi ismatihi duka da yayi wa ra'ayu manista hada sannan kuma ra'ayi fahimta na wanda yake neman shari'a ihtada ya shiri tuni bi ismatihi da mene da kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk wani wanda yake neman shari'a zuwa ga Allah to yakan nemi shari'ar nan ne ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aiki da hadisansa aiki da karantarwansa aiki da duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko ya aikata ko ya zo da gare shi ko kuma sahabban sa wa mar'a kamala hadzuka'un idza bada haka shamsa fil ishraqi wan najmu fil huda wa mar'a sannan kuma da wani magana magana view kenan manzar wa mar'a da wani magana wanda yake da kuma zo sallallahu alaihi wasallam wato gurin da zaka kalla ka gani to shi manzo sallallahu alaihi wasallam maganinsa kamala hat ya bayyani karara da irin wannan kamshi kamala hat zukaun kamar yanda rana zukaun shine rana la hat ta bayyanu karara gashi kana ganin ta to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanu karara kowa na ganin shi idza bada duk lokacin da ranar nan ta bayyano haka shamsa ai haka shamsa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da rana fil ishraqi wajen haske wan najmu kuma yayi kama da tauraro fil huda wajen shirya ka babban aiki manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam gashi da haske kamar rana sallallahu alaihi wasallam gashi kuma da shiritarwa kamar tauraro wani malamin mu ban sani ko yana rayu ko ba shi ne rayu malam Sabiu yake ba mu labari da can mutumin wajen Niger ne yace akwai garin fada ba iya shiga cikin garin cikin jin dadi sai da daddare a lokacin babu ci gaba sosai da sauransu ta hanyar taurari ake iya shiga garin cikin sauki cikin sauki wabin najmihum yahtaduna ala saka da alheri to kaga muna shirituwa da taurari to haka manzo sallallahu alaihi wasallam kaman yanda muke shirituwa da taurari haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ke shiritarwa kuma ma hasken ma nashi yafi na rana shiritarwan nashi yafi na tauraro sallallahu alaihi wasallam wabadaran nuja haka ne ko wabadarad duja fil husni wal misk fil nafhi wabadarad duja annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da tauraran nan na adduja baki duhu yanzu idan akwai duhu gari ya duhu da zara akwai tauraro ai za ka ta hanyar tauraro ake shiritowa ake kai komo saboda wannan hasken to manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kama da tauraro fil husni wajen kyau wal miski kuma yayi kama da tauraron al miski fil nafhi wajen kamshi manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam duka kaga duk waɗannan duka kinayoyi ne ko isti'arat ne akan yanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke shiritar da al'umma ta hanyar shi ne ake shiritowa zuwa ga sanin Allah ta hanyar shi ne ake shiritowa zuwa ga yanda za a bauta ma Allah kai ta hanyar manzo ne ma sallallahu alaihi wasallam ake shiritowa zuwa ga yanda zaka shiga cikin gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam da'a fasaqan al-gaytha khayra sulafatin wa zada fajala naw'ahu an kasafatin falillahi minhu inda kulli mukhafatin harisun alal inqadh min kulli afatin fa fil qaydi yastasqi wa fil qay wa fil ghaydi wa fil faydi yastasqi da'a manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a fasaqanil gaitha sai shayar da mu wani mamakon ruwa manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam khairu sulafatin mafi shayarwan ruwa sulafa ruwa kenan almataru ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayar da mu ruwa shayar wannan mafi alheri fiye da yanda ma girgije ke zubda ruwa ya tabbata cikin hadisin Bukhari ko in ba na manta ba wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam na'am hadisin Anas ko Allah ba da lada yana sallan yana khutubun juma'a sai ga wani mutum tun daga bayan sahu ya keto yazo ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah ka roki Allah ya kama da ruwa gari ya bushe dukiya ta zo tattu kaza manzo sallallahu alaihi wasallam nan take daga hannunsa mai albarka yayi addu'a saman tana wasasshiya ne a lokacin nan ko sai ga hadari na haduwa to karke a cikin ruwan sama suka yi sallan juma'a wani sahabi ma ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sujudu a cikin tabu suka koma gida a cikin ruwa asabar lahadi litini talata har zuwa ta juma'a sai ga wannan wanda ya roki yazo ya roki manzo sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ya saki keto safu yazo yace ya manzon Allah ai mana addu'a Allah ya tsaida ruwa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya saki addu'a suna kallo giragije suka daddare suka watse cikin bayan gari da sauransu to ka gani manzon Allah kenan a duk lokacin sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka nemi ya taimaka yakan taimaka ne kai tsaye ba tare da wata matsala ba na'am da'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a fasaqanil gaitha sai ya shayar da mu girgije ma'ana ya shayar da mu ruwa khairu sulafatin mafi alherin ruwan da girgije ke shayarwa harisun alal inqadhi kuma shi manzo sallallahu alaihi wasallam wata siffar sa ma in baka sani ba harisun shi mai kwadayi ne alal inqadhi wajen yin ceto min kulli afatin daga dukkan fitina dukkan musiba na'am
wazalika ajalna
na'am to na wuce ko wazada fajalla wazada sannan kuma haske ya karu fajalla nau'ahu sai nau'u shine tauraro sai tauraron nan na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyano kun gane ko na'am an kafafatin bisa ga ainihin duhun nan nasa bisa ga ainihin duhu girgije duk lokacin da yake dauke da ruwa ko tauraro ko kuma girgije yake ingin yana dauke da ruwa yakan yi nauyi amma idan yazo zub da ruwan sai yayi taushi to kaga yanda girgije ke yin taushi wajen zub da ruwa to shi tauraron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi wannan girgije taushi yafi shi zub da ruwa watan duk kinaya ne akan mene yanda yake yin kyauta yanda yake kamar yanda girgije ke yi abin nan kamar cin ne waka mutanabi ko menene yake cewa wajen isti'ara wannan subhanallah ga baitin fa wahi malal zal zal husami ala husami
malal
husami ala husami eh wa maki zal sahabi ala sahabin eh to farkon baitin ne ban to ban tuna ba Allah Allah ya samu dace Allah ya tunatar da mu
wanda kai
ishara da shi a cikin shi maza eh fasa fara daga sai can kuma wazada fatajalla eh haka ne haka ne haka ne haka ne sosai wazada ya ƙara aka sake roƙon shi dai addu'a wazada sai ya ƙara roƙon Allah fajala nau'ahu sai wannan girgije na zub da ruwa din sai ya yayi an kasafatin ko gabarin duhu ma'ana yanda da garin Madina yi duhu da giragizai ana ta zub da mamakon ruwa to bayan addu'a manzo sallallahu alaihi wasallam sai hadarin nan ya yayi ya koma bayan gari dababa falillahi minhu inda kulli mukhafatin harisun alal inqadhi min kulli afatin falillahi minhu to wata rahama ko kuma ubugar rahama ta tabbata lillahi daga Allah minhu daga ga manzo sallallahu alaihi wa sallam inda kullum afwan falillahi minhu wata jarunta ta tabbata minhu daga Allah subhanahu wataala falillahi wata jarunta ta tabbatu inda kullum makhafatin a dukkan lokacin tsoro minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk lokacin da ake jin tsoron wani abu kada ya halakar da mutane ko to shi a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya samu jaruntan da zai tinkari wannan abun wata rana a cikin garin Madina sai aka ji wani hargowa malam to ko kafin mutane su kawo dauki su fito bayan gari manzo sallallahu alaihi wasallam har ya riga su ya ji ya ga ko menene ya ji ya dawo suna fitowa ko sai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo harisun manzo sallallahu alaihi wasallam shi mai kwadayi ne alal inqazi wajen cetar da mutane min kulli afatin daga dukkan fitina dukkan musiba dan haka fafil qaydi yastaski haka ne ko to sai ka ce fa yastaski shi manzo sallallahu alaihi wasallam yana shayarwa fil qaydi a lokacin garji lokacin zafi yakan shayar ma'ana da zaran an neme shi yayi addu'a yakan yi addu'a kuma Allah kan saukar da ruwa wa fil faydi ko ghaydi yastashi wa yastashi sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana fadakarwa a wata nuskar al-ghaydi na'am to fa fil qaydi yastaski annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin zafi yakan shayar da ruwa wa fil faydi sannan kuma wata nuska fa fil ghaydi a lokacin da mutane suke cikin damuwa ko kuma suke cikin kunci ko makamancin wannan yastaski yakan fadakar wato manzo sallallahu alaihi wasallam yakan kalmar al-faydi a wata nuska daga al-ghayd min ghadai gidgo madal min al-qayd ha wannan na farko okay to na farko ne shi lokacin da ruwa yayi ambaliya idan mun dauki da faid kenan na'am waya sashi sannan yakan yayi yakan yayi watan yakan yi addu'a a yayi ruwa fil faid a lokacin da ruwa ya ciko kun gane ma'ana idan ruwa yayi yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka roke shi kuma sai ya roki Allah. Shikenan yana roƙon Allah ne sai ruwan nan sai ya yayi. Kamar yanda dai wannan wancan hadisin na Anas da muka ji. Na so mu dan tazribin wasu kalmomi to amma kuma lokacin namu ne. Madha ghayra mafqudis sana iwala sana wa gada ajzal ayyam hadmul ladhi bana lana min athilil majri fid din wad duna حدائقه في حالنا الظل والجناح فها نحن نجني دون كد ولا كدح مضى صلى الله عليه وسلم يا كوما زوا ga ubangijin sa ya koma zuwa ga matsayi da masaukin da Allah ya masa tana jikin gidan aljanna gaina mafqudis sana'i ba wani rasashen ko kuma abin rasawan daukaka ba kalmar as-sana daukaka kenan wannan sana ba kuma wanda ya rasa haske ba wato ma'ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yanzu duk komai ilimin mutum in ba da ya karantar ba yana zuwa ya tafi shi kenan zai tafi da ilimin shi to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da haske da ya tafi sai duk da ya tafi da daukakan nan da hasken nan da Allah ya bashi ba wani wanda yake zai iya gadin sa akan madaraja da martaba da Allah ya bashi amma sai ya tafi ya bar mana wanda irin daukaka da kuma mene da kuma haske duk lokacin da ka zo kana neman daukaka cikin wannan addini to yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato manzon Allah tsira da minci Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya bar mana addinin musulunci ya bar mana sunnonin sa wanda yin ambaru riko da su daukaka ne kuma haske ne da kabata zuwa ga shirya wa gada ajzal ayyam hadmul ladhi bana sai ka ce wa hadmul ladhi bana rugurguza ko rusa irin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina shi na kaman bana bada kubbatar islami din nan can ba dai muna irin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya gina na tarakun musulunci a ajzal ayyam ya gagar da kwanaki wato ma'ana wa gada ajzal ayyama hadmul ladhi bana rugurguza abinda ya gina na musulunci ya gajiyar da yau da gobe ka dubi dan adam mutum na cikin walwala da dukiya da kwanciyar hankali gashi da karfi da komai ya taso yanzu akwai wani tsohon gwamnan bankin Najeriya ko Alhaji yake ko Abubakar ko mene ne bazani ko kun rike shi wanda ya taso a Ingila nan Sokoto Alabada Lada shi wanda an ce ya taso bai san wani abu talauci ba gidan sa ne Ingila ya taso bai san wani abu talauci ba to ana nan tun yana da kuruciya yana cikin daɗi da ƙarfi da komai to lokacin da ya dawo ne aka bar shi gwamnan babban bankin Najeriya har zuwa da ya tsufa kafin dai Allah ya dauki rayuwarsa ko makamancin wannan malam sai da ya koma tsoho to ba karfi yau da gobe kenan kaga mutum ya taso cikin daɗi da walwala da hutu amma kuma menene za a wayi gari ga karfi ga kuzari sai a wayi gari kuma ba shi da wannan karfin ba ne kuzarin yanzu ina zaune wani makwacin mu wallahi malam jikan shi ne fere ko hannun shi natijan jikin shi ne ya riko hannun shi ya tsallako da shi titi tunda yana ya samu dan matsalan raunin gani bai gani sosai haka titi sai an tsallaka shi da shi na farko kenan sannan ma hannun shi haka yake rawa haka yake rawa haka yake rawa haka yake rawa sai ni tun lokacin da muna yara shi kuma yana gani yana babba a lokacin nan da ganiyan da karfinsa da kuzarinsa ga dan abu kadan fada dan abu kadan fada to yau gashi ya zo ya koma sai dai kallo wa mannu amiru inna kisbil khalqi konan kusbil khalqi to haka al'amarin yake haka al'amarin yake Allah ka sa mu Allah ya kyautar karken mu tai to yau da gobe bai bar komai ba inji ba haushi to amma yau da goben nan har yau ya kasar gurguzo addinin musulunci da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina mana lana min athilil majd fi ddin wad duna wa gada jazal ayyam hadmul ladhi bana lana karikin bikin kenan ba min athilil majd na daga asalin daukaka fi ddin cikin wannan addinin wad duna da kuma dai har ila yau daukakan watan kusanci zuwa ga dukkan alheri hada'iquhu fi halan adh-dhill wal jana hada'iquhu lambunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sunnoninsa kun gani lana adh-dhill wal jana lana adh-dhill muna da inuwa cikin ta wal jana da darsuwa fiha cikin mene cikin waɗannan lambuna na manzo sallallahu alaihi wasallam lambuna na manzo sallallahu alaihi wasallam sunnonin su da hadisan su da ya karantar da mu to a ciki muke ne mene a ciki ne muke neman abin da zamu san Allah zamu san manzo sallallahu alaihi wasallam zamu san addinin musulunci kuma bauta ma Allah subhanahu wataala da shi a she kaga kenan babu wanda ya sai ci zai iya wadatuwa ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane shi kai ba ma haifirin shi ba ko annabi Musa da zai dawo annabi Isa da zai dawo ne karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yazo ya yaki dujal ya karya cross ya kara jaddada addinin shari'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam a bayan kasa to annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mana ginin da har yau da gobe har yau bai rugurguza shi bai mararana shi ba ballantana a ce ya rauni sannan kuma ya bar mana hadisansa wanda tanan ne muke yin ibada fa ha nahnu najni to ga mun muna tsinkowa muna darsowa muna tsinkowa daga hada'ik lambunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duna kaddin ba tare da cin kwakwa ba wala kadihin ba kuma tare da wahala ba to yanzu wane ne aikata sunnar sai ya sha wala babu duk wanda zai shirye da shiryetarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai shan wahala bai shan wahala amma in na bature ne fa sai ka sha wahala yanzu kun ji tushen ma da aka rubuta shi turinci kafin ka bin ji turincin fa ki ne sai ka sha wahala ka gani sai ka sha wahala sannan kuma Allah da shauta fa kam kad hada'a amma wa arshada sa'iban fa adbara shaytana ad-dalalati kha'iba wa afsaha ummiyul jahalati kari'a Hamahu Allahu kahalan wa nashi'a falillahi subhun laysa yatlu min junhin fakam wannan kam khabariya kenan kad hada da yawa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shidetar da wani a amama kahu wa arshad sa'ibun kuma ya shidetar ya dora shi bisa hanya wani sa'iban karkatacce watan duk wani wanda yake makahu kafiri wanda bai san musulunci ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryata dashi zuwa ga musulunci wa arshada sa'iban sannan kuma duk wani wanda yake musulmi ne amma kuma ya karkace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryata dashi da shiryan da yazo dashi daga Allah subhanahu wataala da kuma alqur'ani da hasken alqur'ani ma'ana fa adabar shaytanu dalalati to shikenan a cikin wannan yanayin ne da halin ne sai ga shaydanin bata adabara ya juya baya khati'an yana mai kuskure kun ga kullure kalmar kun kullure wadannan kalmomin guda biyu khata'a da akhta'a khata'a shine yayi kuskure kuskuren da baka da wani excuse. Akhta'a shine kuskure wanda yake kana da excuse ba da gangar ba. Kun gane? Ismul fa'il din khata'a shine khati. Khati wanda yake kuskure ba shi da wani uzuri gangar kawai. Amma mukhti shine wanda yake kuskure ba da gangar ba. Mun fahimci wannan ko? Allah ka sa mu dace. Wa afsaha ummiyul jahalati qari'an wa ummiyul jahalati, sannan sai ga wanda bai iya karatun nan ba saboda jahilci, afsaha yayi fasaha, ma'ana ya iya karatu, ya zamo yayi fasaha, ya iya bayyanar da qari'an karatu, wato ma'ana sai ga shi wanda bai da ilimi yanzu ya zama yana da ilimi. Himaku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, himahu hamahu Allah, wato ma'ana shiryan sa ko kuma kace kariyan sa, hamahu Allah, Allah fa ya kare shi, ma'ana Allah ya bashi wata irin kariya ta musamman. Kahalan tun lokacin da yake tsimman goyo wana shi an da lokacin da ya taso, wallahi yasi muka mai nan sike nan shi manzo sallallahu alaihi wasallam tun tasowar sa har girman sa har karkar rayuwar sa yana cikin kariyan Allah ne. Falillahi subhun laysa yatlu min junhin, falillahi subhun, saboda haka sai ka ce fasubhun lillahi, ya tabbato ni subahi mai haske daga Allah subhanahu ta'ala, mana akwai wani haske na subahi daga Allah na musamman. Laysa yatlu min junhin, wanda yake bai bayyanantuwa, min junhin saboda mene, me ma'anin junhu, saboda duhu, na'am, baqiyatun min al-layl, ba wato ma'ana abin da yake son ya nuna mana shine nan mai shirye yake cewa ai wal yuki wal junhu ta'ifatun min al-layl aw baqiya minhu wal muradu annahu muzwujida subhun, ma'ana tun lokacin da aka samu wani haske la dalila, afwan la layla, babu wani dare kenan, wato ma'ana tun daga wani haske irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya bayyana ko, to ashe kuma babu wani haske, babu wani duhu, wala ga waya ta ma'ahu, babu kuma wani bata tare da shi, aw awul murad aba'uhu, ko kuma ya zama aba'uhu babanninsa, laysa fihim kafirun, babu wani kafiri cikinsa, min abihi daga babanninsa, daga ba mahaifinsa Abdullahi ila Adam alaihi salam, tun daga Abdullahi zuwa annabi Adam, wata ma'ana abin da yake son ya nuna mana shine falillahi subhun, to ga wani haske ya bayyano daga Allah subhanahu ta'ala na musamman, wanda laysa yatlu, babu wani haske da kuma zai iya bayyanantuwa, min junhin, saboda da dalilin duhun dare, tunda hasken manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyano, to ai babu wani haske na safiya ko na tauraro ko na rana ko wani abu da zai iya bayyanantuwa har ya ce ya sha makanci duhun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala, sai mu zakata nan abinda Allah ya bamu iko mu kai daidai, Allah shi bamu lada wannan ne kuskure, Allah ya fahimtar da mu kuskure ne, bamu iko gyara. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am.